daji wannan ba daidai bane saboda ka saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace idza uqimati salatu fala salata illa almaktuba fala salata illa allati uqimat wala bi sunnatil fajr shaykhul islam yace kai koda a ce rak'atay alfajr ne baka samu damari ba kana zuwa masallaci ka taras cewa an ta da iqama to wannan rak'atay alfajr din sai ka dakata ka fada cikin masallaci ka shiga sahu ayi sallah da kai shaykhul islam yace wa qad ittafaqa alulama'u ala annahu la yashtaghilu anha bi tahiyyatil masjid an samu ittifaki na malamai akan cewa ba daidai bane ga wanda ya shigo masallaci aka riga aka yi iqama yayi kokarin nafilu na tahiyyatul masjid wannan ittifakan duk wani malami na sunna ya tabbatar da haka shaykhul islam yace babu sabani in aka yi iqama a masallaci babu kyau ayi wata nafila wannan ittifakan babu sabani to amma zaka ga mutane suna aikatawa saboda rashin sani idan aka yi iqama a masallaci babu kyau ayi wata nafila walakin tanaza'u fi sunnatil fajr shaykhul islam yace inda aka samu sabani tsakanin malaman sunna shine rak'atay alfajr shin bayan liman ya gama sallama zaka iya tashi kai koko a'a nan ne aka samu sabani tsakanin malaman fiqh wa sawabu yace kuma fahimta wacce take daidai annahu idza sami'a al-iqama da zaran kaji an ta da iqama fala yusalli as-sunna kada ka sallaci wata sallah ta sunna la fi baitihi wala fi ghairi baitihi koda kana gida ne kaji an ta da iqama to babu halin kai rak'atay alfajr sai dai ka taho masallaci ka bar rak'atay alfajr din ka zo masallaci kuma sannan ka zo masallaci babu tahiyyatul masjid idan ka an gama sallah fa shaykhul islam yace fahimta da take mafi inganci bal yaqbiha idza sha'a ba'da al-fardh da zaran an yi sallama sai ka tashi kai nafila raka'a biyu karama wannan tahiyyatul masjid din karama wannan rak'atay alfajr din yace wa sunnatu an yusalli ba'da tulu' alfajr rak'atayn sunna wal faribatu rak'atayn wa laysa bayna tulu' alfajr wal fariba sunnatun illa rak'atayn asali idan alfajr yake to sallah biyu ake kawai daga rak'atay alfajr sai kuma sallar asubahi shine shaykhul islam yace amma idan kana karanta hadisi zaka rika samun sunayen su daban-daban yace alfariba tusamma salatal fajr wa salatal ghadati zaka ga an kira sallar asuba da suna sallar alfajr ko a kira ta sallar safi waka dalika sunna tusamma sunnatul fajr haka na rak'atay alfajr kuma ana kiranta sunnar sunna ta alfajr akan kira ta sunnatus subh sunna ta asubahi akan kira ta rak'atay alfajr wadannan duk sunaye ne abinda yake nuna maka dai salloli ne guda biyu idan alfajr yake to daga rak'atay alfajr sai kuma sallar asubahi wanda bai samu damar yin rak'atay alfajr ba ai riga an tada iqama sai ya shiga sallah idan an gama ya tashi yayi rak'atay alfajr wannan ya samu hadisi da yawa daga cikin waɗanda suka yi wannan akwai Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yarda Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha qala kuma an karbo wannan hadisi daga Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara mata yarda Ummu Salama tana cewa sallar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-Asr manzon Allah yayi sallar al-Asr thumma dakhala baiti sannan ya shigo gidana fa salla rak'atayn yayi sallar rak'o'i guda biyu فسألته سيدنا مسا تنبيا فقال سيدي شغلت أن ركعتين بعد الظهر أنشغل تردني وأن أوكي هنكلينا جميدا سامن دامرين وأن نايت الفلو ركوئي قدابي بعد الظهر وأن نكي يباي صلى رعزهر من سامو دامرين سبا أباي صلى رعزهر فصليتهما الآن شين نيس أينزو na sallaci waɗannan nafilu raka'o'i guda biyu a yanzu kuntu sai na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ana qadihima idza fatatna shin zamu rama suke nan idan sun kukuce mana koko ana qadihima idza fatata shin zamu rama suke nan idan sun kukuce kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ba za ku rama ba wannan dalili yasa annabi bai yi wadannan nafilu a masallaci ba sai da ya shigo gidan matarsa kafin nan yayi su akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da hadisin wato al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan mu'allakan ba tare da isnadi ba yana kitabu mawaqiti salati babu ma yusalla ba'da al-asr min al-fawa'id wa nahwiha hadisi na 565 hadisin Quraybu an ummi salama tana cewa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-asr rak'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar rak'o'i guda biyu bayan sallar la'asr kaga dai ba a yin nafila bayan la'asr amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa qala don ummu salama ta tambaye shi tunda ba a yin nafila bayan la'asr ya akai kai wadannan nafilu qala sai manzo Allah yake shagalani nasun min abdul qais an yi wasu baki ne mutanen abdul qais suka ziyarce ni an raka'ate ni suka dauke hankalina ban samu damar yin nafila raka'a biyu da nake yi ba'da zuhur bayan sallar azhar ba wannan dalili yasa na rama su a yanzu bayan sallar la'asr bayan kaduwa majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallad na 22 shafin 297 Sheikhul Islam yana cewa wa qad sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga annabi annahu qada raka'atay zuhur ba'da al-asr manzon Allah ya rama nafila raka'a biyu da yake bayan azhar ya rama su a bayan la'asr kaga yana tabbatar da wannan hadisi ya inganta wa li abi daud akwai riwaya ta al-imam abu daud hadisi na 280 an aisha radiyallahu ta'ala anha bi ma'nahu hadisin aisha wanda yazo da ma'ana irin hadisin ummu salama Allah ya kara muku yarda wato wannan hadisin da ibnu hajar ya kawo labarin ummu salama dinnan ya kawo ne saboda ya bayanin hukuncin rama nafila hukuncin rama nafila kamar yanda muka yi bayani na karshe a game da bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa duk da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar kada a yi nafila idan alfijiri yake to sai dai raka'atay alfijiri kawai duk da cewa manzon Allah ya tsawatar akan haka amma ba wai wannan tsawatarwan annahyul ammu bane ba wai hani ne mai gamewa ba hani ne wanda yake da kaidi kaidinsa shine ka kirkiro nafila bayan ketowan alfijir wannan an hana amma idan nafila tana da sababi kana iya yinta koda alfijir ya keto wannan shine bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to anan Ibn Hajar sai ya kawo hadisin Ummu Salama dan ya maka bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya rama nafila a lokacin da aka hana yin nafila Allah ya ta mun gane ai an hana sallah bayan la'asr Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yasa ya kawo hadisin Ummu Salama sai gashi shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama nafila ta azhar a bayan la'asr kaga kenan wannan nafila da yake a bayan la'asr tana da sababi wannan nafila tana da sababi tunda tana da sababi ba laifi bane dan yayi ta a cikin lokacin da aka hana ibada anan matakai guda biyu ne na farko shine akwai nafila raka'a hudu da ake yi kafin sallar azhar wannan shine abu mataki na farko wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam nafila raka'a hudu kafin sallar azhar wanda bayaninsa yana tafiya insha Allah cikin bulugul maram to annabi sallallahu alaihi wasallam an taba samun lokacin da wadannan nafilu suke kubuce mar raka'a hudu kafin azhar sukan kubuce masa in ka duba sunan Tirmidhi kitabu salati hadisi 426 hadisi ne ingantacce yana sahihu sunan Tirmidhi hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta bada labari tace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla az-zuhri idan manzon Allah bai samu damar yin nafila raka'a hudu da ake yi kafin azhar ba sallahunna ba'dahu manzon Allah yana rama waɗannan nafilu raka'a hudu a bayan azhar din kaga ya tabbata kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama nafila da ake kafin azhar a bayan an yi sallar azhar hadisin yana sunan Tirmidhi kuma yana sunan Ibn Majah kitabu ikamati salati wa sunnati fiha babu man fatatul arba'u qabla az-zuhri hadisi na 1158 lafazin sa shine idza fatatul arba'u qabla az-zuhri sallaha ba'da raka'atayn ba'da az-zuhri idan annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a hudun nan da ake kafin azhar suka kubuce masa bai samu damar yin su ba to yakan rama su a bayan yayin raka'a biyu na nafila bayan sallar azhar kaga kenan zai yi nafila raka'a shida a bayan sallar azhar wannan hadisin bai inganta ba in ka duba tamamul minna na littafin albani shafin 241 kuma ya rauna na hadisin abu'ifu sunan ibn majah amma abinda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan nafila raka'a hudu na kafin azhar suka kubuce mar yana rama su a bayan sallar azhar wannan shine abin da ya inganta hadisin Aisha riwayar al-Imam Tirmidhi ita ce ingantacciya riwayar Ibn Majah tana da rauni don riwayar Ibn Majah tana nuna cewar annabi yana nafila raka'a shida bayan sallar azhar ya rama hudu kafin azhar sannan kuma ya hada da biyu bayan azhar kaga sun zama shida kenan to wannan shine bai inganta ba amma cewar yana ramawa bayan azhar wannan ya tabbata to kaga an samu lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama sallar nafila ta azhar kenan ya tabbata cikin hadisi ingantacce riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda wal hadith yadullu ala anna man fatatahu al arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri sallahunna ba'da fardhi adh-dhuhri mutlaqan abinda hadisin yake karantar da mu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama nafilatul raka'a hudu da ake kafin azhar bai samu damar yin su ba da aka yi azhar sai ya rama su kaga wannan ya nuna cewar ana rama nafila idan ta kubuce maka ana rama nafila idan ta kubuce maka wannan na farko kenan sai mataki na biyu shine hadisin da Ibn Hajar ya kawo a littafin Bulughul Maram labarin Ummu Salama Allah ya kara mata yarda wato abin da ya faru bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina Umar yana shugabanci sayyidina Umar idan ya ga mutane suna nafila bayan la'asar yakan bi su da sanda ya rika bugu saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi nafila bayan la'asar manzon Allah ya hana a yi nafila bayan azhar to sannan Abdullahi ibn Abbas yana cikin waɗanda kuma sayyidina Umar yake ba da sayyidina Umar gudunmawa idan yana bugun jama'a din to hadda shi Abdullah ibn Abbas da kansa yace wa kuntu abribu nasa ma'a Umar ibn al-Khattab anha ina tare da Umar yana da wannan aiki kamar na hizba kenan in dai aka ga mutun yana nafila bayan la'asar to Abdullah ibn Abbas shi ma zai bi shi da bugu suna irin wannan abu Aisha sai labari ya iso gare ta shine sai ta ce kai wannan aiki da suke bai dace ba to don haka sahabbai suka zauna suna muhawara su ya su labarin yana da tsawo Ibn Hajar ya dace shi ya kawo shi a ƙarshen magana ya kawo labarin Ummu Salama din labarin Quraybi Maula Ibn Abbas ana ce mar Quraybu bawan Abdullah Ibn Abbas ne ya bada labari ya ce inna Abdullah Ibn Abbas da Abdurrahman Ibn Azhar da Al-Miswar Ibn Makhrama sahabbai uku kenan Abdullah Ibn Abbas Abdurrahman Ibn Azhar da kuma Al-Miswar bin Makhrama da suka zauna suka ce to ga magana da ta zo gare mu fa cewa Aisha tana magana akan bai dace a hana mutane yin nafila bayan la'asar ba me ya kamata mu yi ya kamata mu aika mata sako mu ji bayani daga bakinta shin haka ne labarin da yake isowa gare mu ko a'a to arsalu ila Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi aike zuwa ga Aisha matar manzon Allah waye suka aika shine wanda ya bada labarin wannan hadisin shine hadisin Quraybu Maula Ibn Abbas shine bawan Abdullah Ibn Abbas fa qalu suka ce mar muna son ka tafi gidan Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin in ka je ikra alaiha assalamu minna jami'an idan ka je ka karanta mata sallama daga wurin mu gaba daya wato abin da muka ce muna gaishe ta wasalha anir raka'atayn ba'da salati al-asr kama ta tambaya game da yin nafila raka'a biyu bayan an yi sallar al-asr wa qul kuma ka gaya mata inna ukhbirna annaki tusallina huma labari ya iso gare mu cewa ke Aisha kina waɗannan nafilatul raka'a biyu bayan sallar al-asr wa qad balagana anna rasulullahi naha anhuma kuma mu labari ya iso gare mu cewa manzon Allah ya hana ayi nafila bayan sallar asar. Abdullah ibn Abbas yace ma ka gaya mata kuntu abribun nasa ma Umar ibn al-Khattab anha, ina cikin waɗanda ke bugun mutane idan suna nafila bayan asar. To gashi yanzu mun samu labari ke kina nafila bayan asar, kuma kin nuna ma bai kamata ba, bai kamata a hana mutane ba. Quraybu yace fa da kaltu alaiha, sai na tafi gidan Aisha Allah ya kara mata yarda, da na shiga wajenta, fa ballagtuha ma arsaluni bi, na isar mata da sakon da waɗannan sahabbai mutum uku suka aiko ni da shi. Fa qala sai ta Aisha tace sal umma salama, ka fita daga gidan nan ka je gidan ɗaya matar annabi sallallahu alaihi wasallam, ummu salama, ka yi mata wannan tambaya. Kaga wannan hikima ce, tunda ita ce aka ji tana hana, tana nuna kyamatarta game da hana mutane yin nafila bayan la'asar, to bai kamata ta yi wannan maganar ba, bari ta tura a samu wata matar manzon Allah ta faɗa. Kaga in wata matar manzon Allah ta faɗa kenan, maganar za ta yi zama gunsu, ba wai ita ce ta kyamata kawai ba. Dan saƙon nan ya ce fa kharajtu ilaihim, sai na fita na koma wurin waɗannan sahabbai mutum uku. Fa akhbartuhum biqawliha, naga musto naje na samu Aisha Allah ya kara mata yarda, na isar da sakonta gare ku, sakon ku gare ta, na sallama da bayanin ku ga abin da tace min in tafi in tambaye ummu salama. To amma naga bai kamata in je gurin ummu salama ba, tunda ku kuka aike ni, zan dawo in gaya muku. Shin in je gurin ummu salama ita ma matar annabi sallallahu alaihi wasallam? To da na gaya musu haka, sai suka sake aikana, faradduni ila ummi salama, suka sake maida ni ga ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam, bi misli ma arsaluni bihi ila Aisha, da irin sakon da suka aike ni da shi wajen Aisha Allah ya kara musu yarda. Fa qalat ummu salama, lokacin da Quraybu ya zo wajen ummu salama, ya ce mata ga tambayan da sahabban annabi mutum uku suke yi, shin meye halalcin yin nafila bayan la'asar? Sai ummu salama ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma, kamar yanda suka gaya maka cewar sun ji annabi ya hana ayi nafila bayan la'asar, ni ma na ji annabi ya hana ayi nafila bayan la'asar. Amma thumma ra'aituhu yusallihima, na ga annabi yana sallatan raka'a biyu bayan la'asar. To bari mu baka labari, amma hina sallahu ma, lokacin da manzon Allah ya yi sallaci nafila raka'a biyu din nan, fa innahu sallal asr, ya yi sallal asr a masallaci tare da mutane, kuma da kala, sannan sai ya shigo gida, da ya shigo gida na wa indi niswatun min bani haram, akwai matan da suka zo, matan Madina wa zuriyan banu haram sun ziyarce ni, muna zaune da su, min al ansar. Fa sallahu ma, don haka manzon Allah ya wuce daki, da yaje sai ya kama nafila, ni kuma na hanga, manzo Allah yana nafila. Fa arsaltu ilaihi aljariya, sai na kira baiwa ta, sai na ce ki je ki yi wa annabi tambaya, yana cikin nafilan ki masa tambaya. Fa qultu, na ce mai ita wannan baiwan, qumi bi jambihi, idan kin je ki tsaya a gefen annabi sallallahu alaihi wasallam, fa quli lahu, sai ki ce wa annabi, taqulu ummu salama, ummu salama tana cewa ya rasulullah, asma'uka tanha an hataini raka'atain, ni naji kana hana mutane yin waɗannan nafilan raka'a biyu, wa araka tusallihi ma, gashi yanzu naga kana yin su. Ummu Salama tace fa in ashara biyadihi, idan ya miki ishara da hannunsa tunda yana cikin sallah, fasta'khiri anhu, to kija baya ki kyale shi. Qalat, fa fa'alat aljariya, wannan baiwa sai ta je ta samu annabi a cikin daki yana nafilarsa, ta gaya masa saƙon ummu salama matar shi, Allah ya ƙara mata yarda. Fa ashara biyadihi, sai manzo Allah ya ma ita wannan baiwa ishara da hannunsa, wato cewar ta ja baya, ya yi mata alama da hannunsa. Fasta'akharat anhu, don haka sai ta ja baya. Falan man sarafa, lokacin da manzo Allah ya gama sallah, kada sai ya samu ita ummu salama, ya ce mata ya binta abi umayya, ya ke yar abu umayya, sa'alti an raka'atayn ba'da al-asr, kin yi tambaya game da raka'o'i biyu nan bayan sallar la'asr. Innahu atani nasu min abdul qais bil islam min qaumihi, an samu jama'a ne daga mutanen abdul qais sun taho da labarin yan uwansu a can sun musulunta gaba daya. Kaga wannan babban labari ne, an taho da wannan labari ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zauna da waɗannan baki, kaga wannan labari ya fi karfin ma'ayina kida ko, manzon Allah ya tsaya karban wannan baki da murna da farin ciki da karantar da su fashagadu anir rak'ataini allataini ba'da adh-dhuhri suka dauke hankali na suka shagaltar da ni ban samu damar nafila raka'a biyu da nake bayan sallar azhar ba fahuma hatani to wadancan biyun sune wadannan kaga annabi ya bata amsa wannan yana sahihul bukhari kitabus sahwi babu idza kallama wa huwa yusalli fa ashara bi yadihi wastama'a al-imamu al-bukhari ya kawo hadisin nan yayi ma hadisin babi mutun yana sallah ayi masa magana ya saurara kuma har ma yayi ishara da hannu kuma wannan baya bata sallar shi sunan babin kenan ga manzon Allah yayi kaga annabi an zo ana mar magana ya saurari maganar bayan baiwa ta gama magana ya mata ishara cewa ta koma baya kaga kenan ka saurari mutun yana maka magana kana sallah ba laifi bane kai masa ishara kana sallah ba laifi bane ka duba sahihul bukhari hadisi na 2233 haka kuma hadisin yana kitabul magazi babu wafdi abdul qais hadisi na 4370 yana sahihu muslim kitabu salatil musafirin wa qasriha babu ma'rifati rak'atayn allatayni kana yusallihima an-nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi na 834 wannan lafazin al-imam muslim kenan yana sunan abi daud kitabu salati babu tafri'i abwabi tatawwu wa rak'ati sunnah babu salati ba'da al-asr hadisi na 2273 da littafin al-imam tahawi sharhu ma'ani al-asar a littafin sharhu ma'ani al-asar in ka duba nan ne zaka ga karin da yazo a cikin bulugul maram wannan kari da yazo a cikin bulugul maram ummu salama ta tambayi annabi anaqabihima idza fatatna ko anaqabihima idza fatata shin murama mu ma in sun kubuce mana kala sai annabi ya ce la a wannan karin malaman hadisi suna cewa ma'lula tana da illa me yasa aka ce tana da illa li annal hufaz rawawul hazrawu hazal hadith bidunha hadisin yazo a bukhari yazo a muslim yazo a sunan tirmizi littafai manya da yawa ba a samu wannan karin ba saboda haka karin yana da illa wahiya lati sannan anan da a ce wannan karin ya tabbata babu shakka da ita Aisha ta sani tunda Aisha tana nafila bayan la'asar kaga da a ce akwai wannan karin tambayan da ummu salama ta yi wa annabi shin murama mu ma annabi ya ce a'a inda annabi ya ce a'a inda an masa tambaya murama ya ce a'a kana ganin Aisha za ta ringa nafila bayan la'asar ba za ta yi ba bare kuma ummu salama ita ce ta tambayi annabi din kuma Aisha da aka zo tambaya gare ta ita ta yi ishara a je wajen ummu salama a mata tambaya kaga kenan tana da masaniya game da abin da ya auku tsakanin annabi da ita ummu salama inda a ce wannan karin ya tabbata babu shakka Aisha ba za ta rika yin nafila bayan la'asar ba don haka wannan karin yana da illa bai inganta ba in ka duba silsilatul ahadithu da'ifa hadisi na 946 wannan kari da yazo cikin bulugul mara tambayan da ita ummu salama ta yi wa annabi shin mu ma murama in sun kubuce mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a kaga kenan idan da ya tabbata baka da iko rama nafila kenan ko inda ya tabbata baka da iko rama nafila alhali ko bai tabbata ba saboda haka babu shakka daidai ne ga wanda nafila ta kubuce mar ya rama ta a lokacin da aka hana yin nafila kamar yadda muka yi bayani akan wanda bai samu damar qiyamul layl ba alfijir ya keto yana da damar yin qiyamul layl matukar dai ba ta da iqamar sallah ba ya rama wannan ko ya rama witri din bayanin shaykhul islam ibnu taymiya da ya cikin majmu'u fatawa haka ma bayanin al-imam an-nawawi a sharhin wannan hadisi na ummu salama yana cewa fihi fawaid wannan hadisi yana karantar da fa'idoji da yawa na daya اثبات سنه الظهر بعدها yana tabbatar mana sallar azhar tana da nafilu filu da ake yi bayan an yi ta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan nafil filu raka'a biyu da yake yi bayan azhar su ne bai samu damar yin su ba ya rama su a dakin ummu salama a bayan la'asar kaga ya nuna kenan bayan azhar akwai nafila raka'a biyu da ya tabbata sunna daga cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minha anna sunana ratiba idha fatat yustahabbu qada'uha wa huwa sahih al-imam an-nawawi yace wannan hadisin na ummu salama yana karantar da mu cewa idan wata nafila ratiba ita ce wacce ake yin ta a koda yaushe in ma kafin sallar farilla ko bayan sallar farilla, shi yasa aka kira ta ratiba. Idan wannan nafila ta kubuce maka, kana da damar ka rama ta. Idan nafila ratiba ta kubuce maka, kana da damar rama ta. Wannan ita ce fahimta ingantacciya. Wa minha anna salatan lati laha sababun, wannan hadisi yana karantar da mu cewa idan sallah tana da sababi, la tukrahu fi waqtin nahyi, ba a karhanta a yi ta ba koda lokacin an hana yin sallah. Idan sallah tana da sababi, ba a hana a yi ta ba koda a lokacin an hana sallah. Misali, liman ya hau minbari ya kama huduba a sallar juma'a, kaga ya kamata kowa ya shiru ya tsit, amma kai ka shigo masallaci, shigowanka masallaci akwai sunnar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta gare ka, tahiyyatul masjid, kaga sallarka kenan tana da sababi. Don haka koda an hana yin wani aiki lokacin da liman yake huduba, kai da ka shigo masallaci wannan hani bai hau kanka ba. To haka kuma mutumin da ya rama nafila a lokacin da aka hana sallah, wannan ba laifi bane. Wa inna ma yukrahu ma la sababa laha, al-Imam an-Nawawi yace an karhanta nafila ne wacce ba ta da sababi. Fa in qila hadha khasun bin nabi, idan wani yace maka wannan khususiya ce ga annabi, kulna sai mu ce masa al-aslu, asali game da annabi, aikin da duk annabi yayi asali shine mai koyi da shi. Al-aslu al-iktida'u bihi sallallahu alaihi wasallam, asali duk abinda manzon Allah yayi to ya kamata musulmi yayi irin sa, sai in an samu dalili, yace hatta ya kuma dalilun bihi, sai an samu dalili wanda ya nuna cewa wannan aikin yake banta ga annabi shi kadai, to sannan sai ka bar aikin ga manzon Allah a matsayin khususiya. Bal huna dalalatun zahira ala adami takhsis, in ka duba labarin Ummu Salama din nan gaba daya, babu dalilin da yake nuna cewa nafilan nan da manzon Allah ya bayar la'asar khususiya ce gare shi. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam bayyana annaha sunnatu zuhri, lokacin da Ummu Salama ta tambaye shi wace amsa ya kamata ya bata inda a ce wannan nafilar khususiya ce gare shi, Ummu Salama ta ce mar ka hana yin nafila a bayan la'asar, naga kana nafila a bayan la'asar. Ai kaga kai tsaye sai manzon Allah ya ce hazal fi'lu mukhtassun bi, wannan nafila da kika ga nayi wannan ni kadai ne. Manzon Allah yana iya fadin haka, da ya fadi haka da ya zama khususiya, amma sai annabi ya mata ishara da cewa nafilar da ake bayan azhar ne ban samu yin ta ba, shine na rama ta a yanzu. Kaga ya nuna cewa ba khususiya bace. Wa sukutuhu zahirun fi jawaz al-iktida, tunda manzon Allah bai ayyana cewa khususiya bace, wannan ishara ce da take nuna cewa daidai ne ai koyi da shi. Don haka koda kai ne nafila ta kubuce ma a bayan azhar, kana da damar karama ta a bayan la'asar. Yace na'am innal mudawamata alaihi ma min qasa'is an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amma inda ya zama khususiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine daga wannan rana kuma manzon Allah bai daina ba. Daga ranan manzon Allah bai daina nafila a bayan la'asar din ba, to da wannan shine ya tabbata khususiya ga manzon Allah. Amma mu ba daidai bane mu rike shi a matsayin nafila ratibi wanda zamu rika yi bayan la'asar. Allah ya samu gadi. Ka duba Aunul Ma'bud litafin Azimul Abadi mujallal 4 shafin 107. Hakanan Al-Hafiz Ibn Abdul Barr yake bayani yana cewa innamal ma'ana fi nahyi rasulillahi an salati ba'da subhi wal 'asr, in ka ji an ce annabi ya hana yin nafila bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar, wace irin nafila ake nufi? Ala tatawwu'il mubtada wan nafila, tatawwu'i wanda zaka kirkiro wanda bai da sababi, wannan shine aka hana. Wa amma salawatul mafrubat aw salawatul masnunat aw ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuwazibu alaihi min an-nawafil fala yadkhulu fi an-nahy, sallah ta farilla ta kubuce maka, misali baka samu damar yin azhar ba, yanzu an riga an yi la'asar, zaka yi azhar dinka, zaka rama. Haka nafila in ta kubuce ma zaka yi ta a bayan sallar la'asar. Haka nan kuma kamar misali bacci ne ya same ka, ka farka, wannan bai shafi a halin da aka yi bai shafe ka ba. Wahtaju bil ijma'i fi salati al-janaza ba'da al-asr wa ba'da as-subh idha lam yakun inda al-ghurub wala inda at-tulu, abinda kawai ake ishara gare shi shine kamar sallar jana'iza ne, ba laifi bane saboda an yi sallar jana'iza bayan sallar la'asar ko bayan sallar asuba, sharadin sa shin daidai faduwar rana ne ko daidai bullowar rana saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man adraka raka'atan min al-asr qabla an tagruba ash-shams da kuma man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha wadannan suna nuna maka ashe ana iya yin sallah bayan al-asr ko bayan sallar asubahi abinda ake la'akari da shi shine lokacin fitowar rana ko lokacin buyanta sannan ga labarin Qais ibn Amr inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi bayan an gama sallar asubahi an yi sallar asubahi an gama sai ya zabura yana nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallah ya tambaye shi wadannan nafilu ba yace ai ban samu damar yin raka'atai al-fajr ba shine nayi su a yanzu manzon Allah sai ya shiru kaga ya nuna babu laifi ya rama wadannan nafilu raka'atai al-fajr bayan sallar asubahi duk da cewa bayan sallar asubahi ba a son ayi nafila amma tunda ramukon wancan raka'atai al-fajr ne babu laifi ibnu abdul barri yace qalu fa fi qaba'ir rajuli raka'atai al-fajr wa sukutihi tunda wani mutum ya zabura annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah yayi sallama sai ga sahabi ya zabura yayi nafila raka'a biyu manzon Allah ya mai shuru wa qaba'ihi raka'atayn ba'da zuhri sannan shi kansa manzon Allah ya rama raka'a biyu wadanda yakan yi su bayan azhar bai samu damar yi ba ya rama su a bayan la'asar wa huma min as-sunnah shujila anhuma fa qabahuma ba'da al-asr dalilun ala anna nahyahu an salati ba'da subh wa ba'da al-asr innama huwa ghayru salawati al-masnunati wal muftaradati wannan ya nuna cewa hani da akai kar ayi sallah bayan asuba da la'asar ana nufin mutun ya kirkiro wata sallah ne amma idan sallar tana da sababi babu laifi akai don haka wannan hadisi na Ummu Salama yana mana ishara da cewa halal ne karama nafila da akan yi bayan sallar azhar idan fatata idan sun kubuce maka wannan hadisi na Ummu Salama yana karantar da mu babu laifi karama nafila wanda wacce akan yi bayan sallar azhar in baka samu damar yin ta ba karama ta bayan la'asar fa in kila zukira fil hadisi anna Ummu Salama qalat ya rasulullah sami'tuka tanha an hatain raka'atayn wa araka tusallihima ya rasulullah naji kana hana yin wadannan nafilu gashi naga kana yi amsar anan ita ce abahir min alhadisi anna nahya an hatain raka'atayn ba'da al'asr innama huwa liman dawama alayhima dhannan annaha sunna menene abinda annabi ya hana bayan sallar la'asar yin nafila shine mutun ya dawama yana yi ya dawama yana yi kamar da bayan la'asar ya zama lokacin da zaka rika yin nafila annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam wannan khususiya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ci gaba da yin wannan nafila kamar yadda Aisha ta bada labari Allah ya kara mata yarda daga wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin nafila hadisin yana sahihu muslim kitabu salatul musafirin wa qasriha babu ma'rifati raka'atayn allatayn kana yusallihima an-nabi ba'da al-asr hadisi 835 Aisha Allah ya kara mata yarda tace kana yusallihima qabla al-asr thumma innahu shujila anhuma aw nasiyahuma fa sallahuma ba'da al-asr thumma asbatahuma na'am manzon Allah da baya yin nafila bayan la'asar amma lokacin da wadannan baki da suka zo wurin sa a dalilin su bai samu damar yin nafilan bayan azhar ba sai ya rama a bayan la'asar to tun daga ranar da ya rama a bayan la'asar din bai bar yin nafila a bayan la'asar ba me yasa Aisha ta ce wa kana idza salla salatan asbataha duk sallar da manzon Allah ya yi to baya fasa yin ta ya dawama yana yin ta kenan kuma har abada idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yin sallah to bai fashi saboda shi yake karantar da mu ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla aikin da Allah ya fi so shi ne wanda mutum ya dawama yana yi komai kankantan wannan aiki shi annabi in ya fara aiki to bai fasawa amma mu ba daidai bane mu ci gaba da yi ita Aisha Allah ya kara mata yarda takan yi nafila bayan la'asar idan sun kubuce mata shi yasa lokacin da suka aika Kuraibu yayi mata tambaya lokacin da suka aika a mata tambaya suka ce ma Kuraibu ikra alaiha salamu minna jami'an وصلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما سي عائشة تتي صل أم سلمة تأي كدن ساقوين يجيتم بي أم سلمة بتبالي أمسابا إشتا عائشة الله كارمت يردى تكنيو أن النافلة باية صلى الله عصر كينان كمر إنيا كؤتي متى وهو أن النهي أن الركعتين بعد العصر لمن صلىها وشمس غير بيضاء نقية malamai na cewa kuma ita Aisha takan yawaita yin ma nafilan bayan la'asar takan yawaita yin nafila bayan la'asar ba a matsayin nafila rakibi ba takan yi nafila bayan la'asar shi yasa suka aika a tambaye ta me yasa suka aika a tambaye ta saboda su ji shin akwai nafila da akan yi bayan la'asar ne ko me yasa take yin nafila bayan la'asar shine ta gaya musu cewa ai abinda annabi ya hana shine kai nafila a lokacin da rana ta tasamma faduwa amma idan rana tana sama babu laifi don kai wata nafila bayan la'asar babu laifi don kai wata nafila a bayan la'asar mutukar ba ka dauki wannan nafila a matsayin ibada ratiba ba tunda babu wata sunna ratiba a bayan sallar la'asar amma don ka tashi kai nafila bayan sallar la'asar ba laifi bane wannan dalilin yasa ita Aisha take kushe masayiduna Umar da yake hana mutane yin nafila a bayan la'asar abin la'akari da shi shine wani lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi nafila bayan la'asar kamar yadda Abdullah ibn Abbas yake cewa kuntu adribu an-nasa ma'a Umar ibn al-Khattab tare da Umar da ni da Umar muna bugun mutane saboda suna nafila bayan la'asar dalili saboda Umar yana hana mutane su yi nafila a bayan la'asar mutlaqan amma zahiri abinda ita Aisha take ishara gare shi shine sayyidina Umar yayi kuskure innama naha rasulullah abinda annabi ya hana shine an yataharra tulu'a ash-shamsi wa ghurubaha abinda manzon Allah ya hana shine ka rika kirda don lokacin bullar rana da lokacin buyanta kai nafila Aisha take cewa lam yada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raka'atayn ba'da al-'asr manzon Allah bai bar yin nafila raka'a biyu bayan la'asar ba tun daga wannan lokaci kaga ya nuna yin nafila bayan la'asar ba laifi bane Aisha tana cewa hadisin yana sahihu Muslim kitabu salatul musafirin wa qasriha babu la tataharraw bi salatikum tulu'a ash-shamsi wala ghurubaha hadisi na 833 annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tataharraw tulu'a ash-shamsi wala ghurubaha fatusallu inda zalika ku daina wato kirda don lokacin da rana za ta bullo sannan ku ce za ku yi sallah ko ko lokacin za ta buya ka bar nafila sai lokacin da rana za ta buya ko za ta bullo daidai wannan lokaci shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bare ma akwai hadisin sayyidina Ali ibn Abi Talib hadisin sayyidina Ali yana mana ishara da cewar ba laifi bane don kai nafila bayan la'asar matukar rana ba ta kai ga buya ba sayyidina Ali yana cewa naha rasulullah anis salati ba'da al-asr annabi ya hana yin nafila bayan la'asar illa an takuna ash-shamsu bayda'a naqiyya murtafi'a sayyidina Ali yace sai dai idan rana tana fara kan tana da tsafta tana sama kaga sayyidina Ali yana maka ishara da cewa ashe ba wai da an yi la'asar zuwa faduwar rana ne annabi ya hana yin sallah ba yaushe ne manzon Allah ya hana yin sallah shine hadisin Aisha da yake sahihu Muslim la tataharraw tulu'a ash-shamsi wala ghurubaha fatusallu inda zalika abinda aka hana shine yin sallah daidai bullar rana da kuma daidai buyanta amma idan rana tana sama tana fara tana da haske sayyiduna Ali yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana yin sallah a wannan lokacin ba ka duba sunan Abi Dawud da kuma sunan Nasa'i da musnadul Imam Ahmad yana cewa la tusallu ba'da al-asr illa an tusallu wash-shamsu murtafi'a sayyiduna Ali yace kada ku yi sallah bayan la'asar sai fa in za ku yi sallan rana tana sama inji sayyiduna Ali sai fa in za ku yi sallan rana tana sama bata kwanta ta nemi faduwa ba wannan hadisin yana sunan Abi Dawud sunanun Nasa'i musnadul Imam Ahmad idan kana son ka ga bayani akan wato nafila bayan la'asar ka dubi silsilatul ahadith as-sahiha sharhin hadisi na 200 da kuma hadisi na 314 ko littafin al-muhalla na Ibn Hazmi mujallad nabi shafi 264 waɗannan malamai sun yi bayani mai tsawo wato wanda yake nuna maka cewa ba laifi bane don ka tashi bayan la'asar kai nafila. Wannan nafila abinda ake la'akari da shi, shin ka dawwama kana nafilan? Saboda mai shi taratibi shine yake iya zama laifi. Na biyu, lokacin da kai nafilan rana ta tasamma kuya ko kuwa idan rana tana sama babu laifi. Wannan shine abinda waɗannan hadisi suka karantar da mu. Allah ya sa albarka cikin abinda muka faɗa. Sani ba ko za mu samu mutum biyu masu tambaya kafin mu akwai bukatar jama'a mu rika taimakawa taimako mai tsoka game da kudin mai na generator na wannan masallaci, saboda generator yana shan mai, babban generator ne. Yana da kyau a ce muna ba da sadaka mai kauri wanda za a rika samun mai ana sawa. Tabbas idan aka ce an zo karatun nan babu wuta, duk mai son a yi ransa zai baci. To kuma ba wai haka nan ake yi ba, dole sai an sawa generator mai da sabisinsa da sauransu. Don haka idan an nemi taimako da Allah, mu rika ba da taimakon nan da kauri, in ma da hali ka rika sayo diesel kana kawowa ko drum ɗaya ko biyu a sati ko a wata, lada za ka samu. Ba karatu ɗaya ake ba, ana yin sallah da darussa daban-daban da malamai ke gabatarwa, wanda duka mutum yana samun lada cikin wannan aiki. Allah ya datar da mu ga irin waɗannan ayyuka. Wannan yana cewa hadisin da yace ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ba min bane ala 11 raka'atin, annabi sallallahu alaihi wasallam baya kari akan nafila raka'a 11 a ramadan ko a wani wata. Shin ko yana nuna cewa mutum ba zai iya yin nafila raka'a sama da 11 ko kuma ƙasa da haka ba? Baya nuna cewar mutum ba zai iya nafila kasawar hakan ba. Akwai hadisai waɗanda suke ishara da cewar mutum yana iya nafila kasawar haka, amma dai ba a samu hadisai waɗanda suke nuna cewa mutum yana nafila sama da hakan ba, duk da cewa akwai sabanin fahimta da malamai suka yi akai. Kuma wannan sabanin fahimta babu shakka ya samo asali tun daga zamanin malaman sunna na farko. Yana daga cikin matsaloli waɗanda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake magana a kai, yake misali da su ta nuna saɓani wanda bai kamata a samu wato bai kamata a samu jan ido ga musulmi saboda ɗan uwansa ya saɓa mara a irin wannan fahimtar ba. Wato saɓani iri biyu ne wanda Shaykhul Islam ya yi magana a kai, malamai sun rubuta littafai da yawa. Saɓani na fahimta wanda an same shi hatta tsakanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irin wannan saɓani yana da kyau mu gane su sahabbai ba su yi adawa da juna akan irin wannan saɓanin fahimtar ba. Saboda haka a yanzu dan uwanka yana rike da wata fahimta, wani yana rike da fahimta, kai ka rike naka, ya zama to an samu saɓanin fahimta, kuma dukkan ku kuna da madogaro daga salafus salih. Wannan da yace za a iya nafila raka'a 36 yana da madogaro, wanda yace a tsaya ma raka'a 11 yana da madogaro. Sannan duka waɗanda ke da wannan hujjoji suna da magabata waɗanda ke rike da irin wannan fahimta. Bai kamata a samu adawa tsakaninmu akan fahimtar da magabatanmu sun yi riko da shi ba. Shaykhul Islam yana magana akan irin wannan saɓani haramun ne. To ire-irensa suna nan da dama, za ka samu wannan yana jinsatul istiraha, wannan baya yi ka ji har ana gaba da juna, wannan yana kamun kirji, wannan baya yi a yi ta jifan juna da miyagun kalmomi. Alhali saɓani ne wanda hatta magabatanmu sun yi. Kai idan Allah ya datar da kai da riko da sunnar manzon Allah, ka gode ma Allah. Idan har Allah ya nuna maka ga gaskiya, ka gode ma Allah. Wanda Allah bai nuna mar ba, yana riko da fahimtar wani malami ba da gangan yake ba, karantawa yayi sai kai ta addu'a da kuma kokarin fahimtar da shi. Allah ya sa mu gane. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.